cikin ranar Juma'a da ta gabata 18 ga watan Agusta na shekara 2017 aka fara buga gasar Premier League na kasar ta Ingila na shekara 2017 zuwa 2018 mako na daya ga kuma yadda ta kaya a wasannin kungiyar kwallon kafa ta Arsenal a ranar ta tabo da wasa tsakanin da Leicester City inda ta samu nasara kan Leicester City da kwallo 4-3 a ranar Asabar ko 12 ga watan Agusta na shekara 2017 Watford sun tashi canjarar 3-3 da Liverpool yayin da Chelsea suka sha kashi a hannun Burnley da kwallo 3-2 a gidan Chelsea Crystal Palace kuma ta dade ba a kungiyar Huddersfield Town da kwallo uku da biyu yayin da Everton ta samu nasara a kan Stoke City da kwallo ɗaya mai bahaushe Southampton sun tashi canjarar babu ci tsakaninsu da Swansea City a gidansu a Hampton yayin da West Bromwich suka samu nasara a kan AFC Bournemouth da kwallo ɗaya mai bahaushe su ko kungiyar kwallon kafa ta Brighton & Hove sun sha kashi ne a hannun Manchester City da kwallo biyu da babu yayin da a ranar Lahadi jiya kungiyar kwallon kafa ta Newcastle United sun sha kashi a gidanta a hannun Tottenham da kwallo biyu da babu kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ko ta lallasa West Ham ne a Old Trafford da kwallo 4-3 a yayin da yanzu haka kungiyar kwallon kafa ta Manchester United din take mataki na 1-3 a saman tebur Huddersfield Town ko tana mataki na 2-3 yayin da Tottenham take mataki na 3-3 ita kuma kungiyar kwallon kafa ta West Ham tana mataki na kasan tebur ne a maki na 20 daga nahiyar Turai za mu leka nahiyar Afirka ta a tarayyar Nigeria bangaren Nigerian Professional Football League wato Premier League na shekara 2016 zuwa 2017 inda ake mako na 34 a jiya Asabar 12 ga watan 8 na shekara 2017 aka fafata a wasannin ga kuma sakamakon wasannin yadda ta kaya a jiya kungiyar kwallon kafa ta Nasarawa United ta doke Lobistar kwallo ɗaya mai bahaushe Enugu Rangers ta samu nasara kan Sunshine kwallo ɗaya mai bahaushe Akwa United ko ta doke Niger Senegal da kwallo 3 da nema yayin da Ajo Warriors ta samu nasara kan Shooting Star da kwallo 2 da babu ita ko Gombe United ta samu nasara kan Kano Villa sai da kwallo 1 ne ban haushi Plateau United a gida ta doke Mountain of Fire a Miracle da kwallo 1 ne ban haushi Remonster a gida ba su da dadi ba hannun riba United da kwallo 3 da babu yayin da Katsina United ta doke Wiki Tuwadas a Katsina da kwallo 2 da babu El Canemi kuwa ta samu nasara kan Ifeanyi Ubane da kwallo 2 da nema yayin da saman tebur kungiyar kwallon kafa ta Plateau United take mataki na 1-62 Mountain of Fire America tana mataki na 2-56 yayin da Akwa United take mataki na 3-54 sai a kasan teburin inda ABS Bukola Saraki suke mataki na 13-43 Gombe United ko tana mataki na 19-40 yayin da Rainostar take mataki na 20-29